Salisu Maulana, Shehu Salisu Maulana, Shehu Salisu Maulana, Shehu Salisu Maulana, Shehu Salisu, sing you musu, Banda Hamisu,
Banda Hamisu,
Yakula da su, sing you musu, Seku Bermusu,
Seku Bermusu,
Lata Jasa su, Seka su, Janja da su,
Janja da su,
Shehu Sanda su, Kare su, Kara Bermusu, Maulana. Karmu yo sake mu share ke har mu wasake
mu wasake
ikona rike babu sake su bine yake
su bine yake
ko mu shanta ke su bi yake ba mu har dake
ba mu har dake
ji da shi muke mun narke karmu barake maulana ko a sansani zan yi tuni shi yake da ni
yake da ni
za su ta da ni ba su gani ya bani magani
ya bani magani
in ka ban da ni muqaddami shehu sandani
shehu sandani
babu masani kamar gani shehu je da ni maulana lokacin ka ne sun gane ni kwadan ka ne
ni kwadan ka ne
ai kwa rabbu ne mai duka ne kai ilahu ne
ai ilahu ne
in ka nafsu ne halaka ne shehu baddu ne
shehu baddu ne
sun guje shi ne ladama ne namu namu ne maulana ya laitani nayi tuni gare ku tuntuni
gare ku tuntuni
wa kuke gane muqaddami kirashi zamani
kirashi zamani
babu magani ko lagani shi nake gani
shi nake gani
gare ni izinin sakunni muryan sana sani maulana ila na iya ina iya bani tagiya
bani tagiya
sana mujiya bangajiya bana shangiya
bana shangiya
sufiya iya tarbiya je ta zawiya
je ta zawiya
kai shi mabiya alabiya ke fitun jiya maulana shagala da yan bula kama hailala
kama hailala
kiranu bakala ba matsala muna da salsala
da salsala
sai da alwala ki salla bi salla zai kula
bi salla zai kula
muqaddami sala ne hamdala ba muqabala maulana bana mantuwa akaruwa yace tikaruwa
yace tikaruwa
ai da damuwa kaki uwa dan ta bai zuwa
dan ta bai zuwa
gargadi kuwa akan uwa kara shakuwa
kara shakuwa
ya zama uwa ga mai zuwa bana mantuwa maulana wata mace akan so kai babu ce kuce
babu ce kuce
aliya wuce ta kai ice dan kwaya mace
kwaya mace
auta ne yace bilali ce karna karkace
karna karkace
sufiya wuce ta mace kawa yazo yace maulana na ajiye kasu ye tashi a tsaye
tashi a tsaye
jota ya maye isa biye gobe zagaye
gobe zagaye
ado sana biye kai waye ba karan tsaye
ba karan tsaye
shehu na tsaye ba maye shi muke biye maulana Salisu, Salisu, Shehu Salisu,
Shehu Salisu,
Shehu Salisu, Salisu, Atala Bamusu,
Atala Bamusu,
Shehu Salisu, Salisu, Hata Nida Su,
Hata Nida Su,
Shehu Salisu, Salisu, Senita Su, Maulana. Shehu
Salisu Maulana Shehu Salisu Maulana
Shehu Salisu
Maulana Shehu Salisu Maulana Shehu Salisu Maulana
Shehu Salisu Maulana
Shehu Salisu Maulana
Shehu Salisu Maulana.